Amin. Nabiina Muhammad bin Abdullahil Amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi wa stanna bisunnatihi ila yawmiddin. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya mana wani sai ke? Wace ke sai? Juma'a daren Asabat yau 17 ko ha yau 17 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1445 hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Zamu ci gaba insha Allah darasin da muke yi na jin fassara na ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma gurgurdan abin da ya sawwaka. Muna roƙon Allah ya mana jagora. Cikin suratul ma'ida mun tsaya aya ta 5 ta tashi aya ta 6 malam bismillah.
A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
Wato shimfida ga wannan aya malam ke cewa walamma zakara anna almurtadda la thawaba lahu fi amalihi nasaba an yadhkura ma yukaffiru sayyi'ati min adh-dhunub. Yayin da a baya Allah ta'ala ya ambaci cewa wanda ya rudda ya bar musulunci ba shi da ladan ayyukansa in ya mutu akan wannan rudda, to nan malam ya ce sai ya zan kenan ya dace kuma ya ambaci abin da ke kankarewa laifuffuka. Liman arada munajata rabbihil aliyyi fi salah, musamman ga wanda yake nufin zai gana da ubangijinsa mahalicci yayin da zai yi sallah, domin ita sallah kamar kana meeting ne da ubangiji, an baka audience da mahaliccinka kana ganawa da Allah. Shi yasa kama a cikin sallah kake kawo damiru mukhatab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai tsaye Allah kake wa magana, kai muke bautawa, daga wajenka muke neman taimako, kai tsaye a shi kai. Shi yasa Allah ta'ala cikin hadithul qudsi yace qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfayn wa li 'abdi ma sa'al, na raba ita Fatiha ita ce as-salah ana na raba Fatiha tsakani na da bawa na kashi biyu rabi na Allah ne rabi kuma na bawa na kuma duk abin da bawa na ya roka a cikin nasa rabin zamma shi yasa kai idan mutum yace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya bashi ansa sai ya ce hamadani abdi bawa na ya gode mu yace ar-rahman ar-rahim sai ubangiji ya bashi amsa kai tsaye mubasharatan sai ya ce afna alayya abdi bawa na yayibe ni idan yace maliki yawmiddin sai ubangiji ta'ala ya bashi ansa yace majjadani abdi bawa na ya jinjina mini in yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yanzu fa ya fadi wani bond ne tsakanin sa da mahalicci yanzu wani alwashi yayi ma Allah alwashi yayi kai dai zamu bautawa kai kadai zamu nemi taimakon ka to sai ubangiji ta'ala yayin da bawa ya fada ka sai yace hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala wannan fa alƙawari ne tsakani na da bawa na to ko bawa na in ya kiyaye abinda zai roƙan zan bashi an bashi ma to shi yasa idan yace ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim waladdallin Allah ya bashi ma dama lokacin da kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da gaske kake ba mutun zai shiga sallah kuma ya fito waje warware ba ba mutun zai shiga sallah ya ce Allah kai kadai muke bautawa kuma in ya fita zai je gidan boka to kaga an warware to nan wajen shine malamin yake shimfida cewa wato bayan da aka ambaci cewa duk wanda ya radda ya mutu akan radda ladan sa ya rushe to kenan ya dace a gaya ma duk wanda zai nemi ganawa da ubangijinsa a cikin sallah ga wani abu wanda zai kankare masa kanana-kananan laifuka ka shirya yayin da zaka gana da ubangijinka kazan a bisa ahsani hay'a to shine yace wa zalika shay'ani shi abin da ke kankare wa laifuka kuma abubuwa guda biyu ne kintsawar da zaka yi na ganawa da ubangiji abubuwa guda biyu suke bukata taharatu zahir wa taharatu batin kana bukatan tsarki na bayyane jikinka ya zamanto babu kazanta babu datti sannan wa taharatu batin kuma ana son ka samu tsarkin zuci zuciyarka ma ta zan ta tsarkaka ana da bukatan wannan fal ula tadullu ala thaniya wa tusabbibuha ta farkon ita ce ke nusarwa zuwa ga ta biyun kuma ita ce sababinta wato kenan tsarkin bayyane shi ke nuna cewa zuciyar ma insha Allah akwai tsarki kuma yayin da ka jayu a aikin bayyane ishara ne na cewa koyayyen ma ya inganta dan inda bai inganta ba za ka yi bayyanan ba wahiya tubihu sana kuma tana halattar da ta biyun allati biha wanda ita ta biyun da ita ce tanqadun nafs zuciya take jayuwa zuwa Allah wa yudai hal jawarihu kuma sauran gabde sai su mata biyayya lil qiyami amama rabbihil ali domin tsayuwa a gaban ubangijinsa wanda yake madaukaki fa qala sai Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya kuna sun kai imani idza qumtum ila ssalati idan kuka tashi ga sallah faghsilu fakum to wanke sanku wa ilaikum ila al-masiki da kuma hannayenku zuwa ga tsugurguma nan wamsahu bi ru'usikum ku shafi kayunanku wa arjulakum da kuma kage sai ake hadafi da kuma kafafanku ila al-ka'bayn zuwa ga idan sawu wa in kuntum junuba in kun kasance kuna da janaba ne kuma kun yunkura zuwa ga sallah fa taharu to ku tsarki haka aka ambata ana kuyi tsarki zamu ji bayani insha Allah wa in kuntum marda in kuma kun kasance bakku da lafiya ne yayin da za ku yunkura zuwa ga sallah aw ala safarin ko kuna halin tafiya aw jaa ahadun minkum min al-gha'id ko dayan ku ya dawo daga tsuguno ba haya aw lamastumun nisa ko kuma kun shafi mata me ake nufi da shafa zamu ji karin bayani falam tajid ma'a kana a wannan yanayi baku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan tayyiba to ku nufaci bigire mai tsarki famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ku shafi sakenku ku shafi hannayenku daga wannan bugila ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min harajin ba Allah na nufin ya sanya muku kunci ne ya sabbaba ya wajabta muku yin alwala ba walakin yuridu liyutahhirakum amma Allah ta'ala yana so ya tsarkake ku ne waliyutimma ni'matahu alaykum kuma ya cika ni'imarsa akan ku la'annakum tashkurun domin ku gode masa to ba mu ji karin bayani na ita wannan aya kamar yadda yazo anan Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wanda sun kai imani idza qumtum idan kuka tashi aka ce idza qumtum ila salah idan kuka tashi zuwa ga sallah kaga an tawo shi da siga ta madi haka uslubin qur'ani yake kasance sai a ambaci abu kaman ya wuce alhali ana nufin mustaqbal ne za ga shi bi sikatil madi walakin urida bihi almustaqbal ai aradtum alqiyama lokacin da kuka yi nufin za ku tashi is salati zuwa ga sallah lokacin da kuka yi nufin za ku tashi zuwa ga sallah wa antum muhdithun alhali kun ba ku da alwala asalin alhadaf shine lalacewar alwala mutum yanzu babu alwala shine hadaf bil hadaf al-asghar wato hadafin yanzan karami saboda hadafin da ke bata alwala akwai babba akwai karami karamin hadafi shine wanda ake bukatan tajdidin alwala babban hadafi kuma zamu ji bayanin sa a gaba me ake bukata in shine to idan kuna nufin za ku tashi zuwa ga sallah alhali ba ku da alwala to sai Allah yayi umarni da wasu abubuwa yace fagasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين kaga wannan shine abin da Qur'ani ya faɗa umarni na Allah kuma wajibi ne to daga nan za a so mu samu wajibabbai na alwala abubuwan da alwala ba ta tsayuwa dole sai da su na farko aka ce fagasilu wujuhakum ku wanke fusakenku to amma kafin a zo nan fagasilu wujuhakum akwai abin da za a fahimta tun gabanin wanke fuska wanda shi ake so soma gabatarwa a matsayin wajibi kafin a kai zuwa ga wanke fuska shine me shine niyya me dalilin sa a wannan aya barakallahu fikum idza qumtum ai idza aradtum alqiyama ai irada ta shiga kenan duk lokacin da kai yunkura ga famfo a waje sai kai yunkura sai ka nufaci famfon to akwai manufar da ta sa ka nuface shi in randa ne in ko menene a randacce abu da yanzu me famfon ne ruwa yake zuba zan rufe shi a zan duba an ga akwai ruwa ne ko babu mun gane ko a budewa zan yi ruwan ya zubo sha zan yi a zan bude ne zan kakkada hazan da ke jikina ne akwai dai manufa to da haka a lokacin da ka tashi da nufin zan yi alwala to yanzu ka kunna niyya kenan zan yi alwala wannan shine kudirin a zuciyarka to yanzu an samu wajibi na farko kenan a lokacin da ka tashi da nufin zaka gyara jikinka kuma har ka wanke fuskarka da hannayenka da sauransu sai a ƙarshen aiki ko tsakiyar aiki sai kai nufin kai ba mai da shi alwala bai zama alwala ba saboda ya rasa sharadin farko a lokacin da kai nufin tashi zuwa ga wancan ba da wannan i'tikadin ka tafi ba don haka ashe lokacin da ka nufata dole sai da wannan i'tikadin sai ya zama alwala idza qumtu ila as-salah faghsilu wujuhakum to ku wanke fusakenku yanzu an sanna biyu kenan wa aydiyakum ila al-marafiqi kuma wanke hannayenku zuwa ga tsugurguma ai ma'aha tare da shi ila al-marafiqi ai ma'aha kama bayyana ta sunna kama yadda sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana abinda ya tabbata watan cikin hadisi na Usman ibn Affan Allah ya kara masa yarda yayi ai a aikace yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alwala dan haka wannan sai ya nuna an wanke hadda tsugurguma din da aka ce ila don haka kenan ba ana nufin mutum in zai wanke alwala ya zo iya nan bane ana so sai ya tsallake dan nan shine almirfaqu kenan sai ka tsallake shi ka zo nan ila inda ake nufi ana waje ana nufi ya zo da siga ce tamaa shine ma'anarsa wato ku wanke fusakenku da hannayenku ilal marafiqi hadda marfaqanku hadda tsugurgumanku kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambata cikin alqur'ani cikin suratul nisa yace wala ta'kulu amwalakum ila wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum ne ilan take nufi a wajen ai ma'ani wala ta'kulu amwalahum ma'a amwalikum ana kashe ne dangane da dukiyar marayu da aka ba ku ku rike to kada ku ci dukiyar su tare da dukiyar ku kar ku hada dukiyar su da taku kuna cinyewa kar ku yi haka to kaga anan wajen ma ila tazo da siga ta ma'a to shi yasa nan ma aka ce wato ma'aha malai fassata haka jumhur mufassirin suka fassara musamman ma ya samu goyen baya daga aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to din gabanin azo wannan gando gabanin ma azo wankewa fuska ya inganta a cikin hadisi wanda imamu abu dawud da ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ambata cewa wato babu salla sai da alwala la salata bi ghairi wudu'in wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala aw kama kana annabi sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan hadisi sai ya nuna ashe duk lokacin da kazo zakai alwala bayan kai nufi to sai ka ce bismillah wannan mas'ala ce khilafiyya bainal ulama akwai wanda suka kai basmala a haddul wujub cewa wajibi ce cewa idan baka yi bismillah ba alwala ka bata la'akari da wancan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ne kuma wanda yake ingantacce ala ayi halin koda wanda malaman da basu kai ta haddul wujub ba sun ce sunna ce muakkida wanda ba a so ai ihmalin ta a lokacin da zaka yi alwala sai ka ce bismillah mun fahimci wannan wasu abubuwa na aikin alwala ana samun su ne a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yarda wanda Bukhari da Muslim suka kawo shi kuma ya nuna wankewan ba ta fara sai ka wanke hannayenka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kaifiya ne yadda zaka yi wanke hannayenka sau uku ka shaka kai kurkurar baki wannan duka sun zo a janibin sunna abinda yake na wajibi in an dauke wato abu na farko shine idza qumtum ila salah yana fa'inan taddaniya sannan kuma in an daure a hadisin da muka ambata na tasmiya a matsayin wujub kage an samu wajibi na biyu sannan kuma nan Allah ya ce fagsilu wujuhakum kuwanke fusakenku wa aydiyakum da hannayenku ila almarafiqi tare da tsugurgumanku to nan da Allah ta'ala ya ambata yace idza qumtum ila salah kage idza din ne yazo da siga kamar na sharati in kun tashi zuwa ga sallah sai akai umarni aka ce fagasilu aka ce ku yi alwala shin dole ne kowanne lokaci in ka tashi zakai sallah sai ka sake tajdidin alwala to sai hadisi yazo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda wanda Imam al-Bukhari ya kawo Anas yana cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kasance a kowace sallah yana mata alwala haka abin da aka fa hakaitowa da gare shi kenan akwai instances inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya saki alwala to amma abin da nan Anas ya ambata annabi sallallahu alaihi wasallam duk al sallar da zai sai ya saki alwala qala mai riwaya yake cewa qultu sai nace ma Anas fa antum kaifa kuntum tasna'un to ku kuma fa yaya kuke yi qala sai Anas yace kunna nusalli salawati kulliha bi wudu'in wahidin ma lam nahduth ai mun kasance muna yin sallah watan da alwala guda daya muna yin sallah da alwala guda daya matukaddai ba mai hadafi ba wato matukar alwalar mu ba ta warai ba to kenan sai ya nuna ashe a aikace Anas dan Malik ya ambaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sukan yi salloli da alwala guda daya duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi a kowace salla yakan sake alwala to manzon Allah kullun yana neman abin da yake shine al-afdal a cikin ibada abin da yafi madaukaki yafi daukaka yafi daraja shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake zaba kenan ashe idan mutun ya samu dama a kowace allo a kowace salla ya saki tashdidin alwala hakan ake so in kuma hakan bata samu dama in dai alwala sananan bai hadafi ba to babu laifi dan yayi sallolin sa da alwala guda ɗaya kamar yadda aka samu daga cikin magabata waɗanda za su zo masallaci tun asuba kuma har sallan isha'i ba za su fita ba tun asuba har sallan isha'i ba za su fita ba kalla ka gansa a wani waje kamar sa ibn al-musayyib sai an haka yato cewa yayi shekara 40 a jere salla bata taba kubce masa a masallacin annabi ba jami a jere a jere salla ko guda ɗaya bata kubce masa ba tsawon shekara 40 saboda in ya taso kafin asubahi duku-duku in ya zo masallaci to baya fita a masallaci sai bayan sallar isha sai ibn nusayyi karantarwa yake yi da sauran kusatan ubangiji da sauran ayyukan da Allah ya bamu dacewa to na aka ce wa aydiyakum ila almarafiq da hannayenku zuwa ga murafikai wamsahu bi ru'usikum sannan ku yi shafa game da kawunanku nan ma lace alba'u lil isabi ba'un din nan ana nufin a dan farar da hannayen yayin da za a yi shafa ai alsiqul mashabiha ku dan farar da shafa da jayin min ghairu isalati ma'in ma ba tare da kun kwarar da ruwa ba ba ruwa za ka diba kana kwararawa kan ba a'a taba ruwan za ka yi da hannu sai kuma ka dan farar da shi a kanka sai ka yi shafa wala budda min jami'i ra'si ila akhiri ma nabata minhu min ash-sha'r malan yace ba makawa dukkan kai sai an shafe shi har zuwa ga karshen inda gashi yake kullowa ma'ana daga madabita shahar al-mu'tada kamar yadda yawanci malikiya suka fi ambatawa mabubbugan gashi wanda aka saba gani in kayin kai san kone har zuwa tsakiya kaga ba daga nan tsakiyar zaka fara ba kace ai an ce madabita shahar al-mu'tada wanda aka saba gani dan haka daga nan za a fara sai a kai zuwa iya in gashi wala abu hanifa malai ce abu hanifa kuma yana cewa daga nan da shafar kai wajaba mashu rubu'i ra'si abinda yake wajibi ba shafar kai gaba daya ba malik Allah ya masa rahama sun ce kan kai za a shafa amma imamu abu hanifa shi kuma ya ce a'a in an shafi daya bisa hudun kai ya wadatar wa kala shafi'i imamu shafi'i kuma yake cewa kar ma yantabiqu alaihi ismul mashh gurgudan abinda za a iya kiransa an yi shafa shine kawai za ka ce nan da aka ce wamsahu inna ismu jinsin ne fa yakfi aqallu ma yusaddaqu alaihi mafi karancin abinda za a gaskanta mutane za su ce eh an shafi kai ko ba haka ba yanzu idan mutum ya danyi haka wani ya maka haka ya ce a kake shafa min kai ko ba haka mutum zai ce ba ha ya yake shafa mun kai to da haka shi a wajen imamu shafi'i idan kai haka ma ya wadatar tunda cewa aka ce abin nan wamsahu bi ru'usiku fa yakfi aqallu ma yusaddaqu alayhi wa huwa mashu ba'd sha'rihi shine mutun ya shafi sashen kansa wa fi sharh al-muhadhab yazo a cikin sharhin wannan littafi an jama'atin min ahli al-arabiyya da dama daga cikin malaman larabci suna cewa annal ba'a idza dakhalat ala muta'addidin ila muta'addidin kama fil aya takunu litab'id wato ba'un dinnan idan ta shiga a cikin ababen da ake iya kidaya su mabambanta ne da ake kidayawa kamar yadda yazo a cikin aya da aka ce wamsahu bi ru'usikum ai kayukan daban-daban ne ko ku shafi kayukan ku ai kayukan daban-daban ne zaka kira ya kayin wane kayin wane kayin wane to a irin wannan idan suka ce ana nufin littab'ib ne sashi ake nufi wato sare ba duka ba aw ko kuma ala ghayr muta'addidin idan ba'un tazo a danfare da abin da ba za a kidaya shi ba abu ne guda daya kama fi kamar yadda yazo a cikin ayar bakara da abin nan cikin ayar suratul hajji wal yatawafu bil baitil atiq kuma su yi tawafi bil baiti al bait nan me ake nufi kaaba kaaba guda nawa ne to don haka in yazo a irin wannan takunu lil ilsaqi ana nufin danfara she saka sai ka zo ka jikin kaaba din ba ana nufi sai ka mannu a jikinta ba amma dai ya zaman to ga ka ga kaaba to Allah ta'ala ya ce wa arjulakum nan sai aka yi adafi kaga an ce faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum sai aka ce wa arjulakum ila alka'bayn kuma ku shafi kayunanku da kuma kafafanku ila alka'bayn su kuma zuwa ga idan sawu sai aka yi adafi bin nasabi wa arjulakum atafan ala aydikum wato kenan in yazo da nasba an yi atafi akan aydiyakum an tsallake wamsahu wato nan da aka ce fagasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa arjulakum ila alka'bayn shi yasa yazo da nasba Allah samun gane bayanin to nan kaga kenan atafin ya tafi daidai fi'ilin da ya fada kayin shi a fa'ilin da ya aiki a kayin aydiyakum shine ya aiki akan arjulakum don haka hadafin a nan wajen babu ishkali wa arjulakum bin nasbi shi yasa yace atafan ala aydikum aydiyakum qura bil jarri kuma ana karanta shi da jarra alal jiwar wato kenan alal mujawara a ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum nan ma an yi shi ne alal jiwar amma ba wai dan fi'ilin ru'usikum yayi aiki a kayin arjulakum ba don haka sai ya zamanto a haka fa hukumar rijlaini alghaslu kalwajhi hukuncin wato kafafu shi din ma wanki ne kamar yadda ake wanke fuska da kuma hannaye wa ala qira'atil jarwi in kuma yazo akan qira'a ta jarwa wato ba alal jiwari ba to annahu mansubun fil ma'na atafan alal aidi al maghsula ko wa ala qira'atil jarwi annahu mansubun fil ma'na nan ma sai zamanto kenan mansubi ne a ma'ana duda ku a zahiri yazo shi da jarwa amma alal jiwari ne ya zamanto shi ma atafan alal aidi al maghsula an sake maida atafin nasa ne a kayin wajen wa aidiyakum wa arjulikum da aka ambata ya zamanto alal jiwar ne kenan aw ko kuma ya kasance ma'atufun ala ru'usikum ta iya yiwuwa kuma da aka masa jarwa a wata qira'a an ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum to a nan wajen sai ya zamanto atafin ne a kayin ru'usikum don haka kenan sai ya zamanto almashu da yake kayin ar-ra's shine zai kasance a kayin mai al-arjuli in an karanta a wannan qira'an kenan an dauke shi a wannan ma'anan ba wai jarwa ta zo alal jiwar bane a'a ta zo atafi ne ala ru'usikum to sai ya zamanto lafzan wa ma'ana haka lamarin yake kamar yadda wasu malamai suka ambata thumma nusikha zalika bi wujubil ghasli sannan sai aka shafe wannan hukuncin yayin da a aikace annabi ya wajabtar da yin wanki wa huwa hukumun baqin kuma hukunci ne wanda ya kasance mai wanzuwa wa bihi qala jama'atun kan wannan ne da yawa daga cikin malamai suka ambata wato abin da yake tabbatacce a kayan wannan batu kamar yadda Ibn Kathir wasu malamai suka karfafa qira'an wa arjulakum ita ce tabbatacciya mun gane qira'an wa arjulakum to tazo ta da ma'anan cewa hannaye ana wanke su kuma an yi adafin kafafu akan hannaye su ma wanke su ake wannan kuma ya tabbata a cikin aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya tabbata a cikin abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ambata misali akwai hadisi na Umran wanda ya ambace alwalatu Uthman ibn Affan Allah ya kara masa yarda yana cewa anna Uthmana da abi wudu'in Uthman ibn Affan ya ce a kawo masa abin alwala fagasala kaffaihi thalatha maratin ya wanke tafukansa sau uku yayi kurkuran baki ya shaka ya face thumma gathala wajhahu thalatha maratin ya wanke fusakensa fuskarsa sau uku thumma gathala yadahu al-yumna thalatha maratin hannunsa na dama sau uku thumma yusra mithla dhalik na hagun ma sau uku thumma masaha bi ra'sihi sai ya shafa akansa thumma gasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn thalatha marrat ya wanke kafarsa ta dama yana zuba ruwa har sau uku ya wanke ta thumma al-yusra mithlaik kafarsa ta hagun ma ya wanke ta sau uku kaman haka thumma qala sannan Uthman yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tawadda'a nahwa wudu'i hadha naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi irin wannan alwalattawa to kaga aikace hadisi ne kuma wanda Bukhari da Muslim sai rawaito ashe kenan ya nuna cewa a aikace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wankewa yake kaga kenan ya fassara cewa wa arjulakum wato da nasfa imma yazo shine misali wa arjulakum to sai zaman to alal jiwar ne amma ba wai hukuncin almasku ne shi ma ya haukansa ba kuma har ma annabi yayi kashedi ga wadanda ba sa wanke kafa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi na ummul mu'minin aisha Allah ya kara mata yarda wanda imam muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asbigul wudu'a yace ku kyautata alwalakku manzon Allah yace ku kyautata alwalakku ku kyautata alwalakku sai ga wani mutum kuma ya tako a jikin kafarsa akwai lam'a gurgudan wato kwandala sai ga wani gudi a jikin duddugensa lam'a da bai wanke ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wailul lil aqabi minan nar wailul lil aqabi minan nar bone ya tabbata ga wasu dugadugai daga wuta yana nufin dugadugan da ba a kyautata wanke su idan ana alwala kaga ashe hadda annabi ya kashe shi da bone ga duddugen da ba a wanke shi ba kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi a aikace kuma ya nuna wanda ma bai wanke kafarsa a alwala ba ga abin da yake samun sa don haka abin da yake tabbatacce shine kafa wanke ta ake yi Allah ya sa mu dace aw ko kuma da yace yuhmalu masful arjuli ala ba'd al ahwal kuma ta iya yiwa idan har ya zo da wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum to sai a dauki wannan qira'a bisa halaccin wani lokaci ana shafar kafa wa huwa luksul khuffi shine lokacin da mutum ya sanya huffi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dangwame ga mutumin da ke zaune a gida yawmun wa lailatun wani guda cikakke da dare 24 hours cikakke idan kai alwala ka sa huffin ka kana halin alwala ya halatta kai shafa akai ba tare da ka cire ba sai dai in wato jima'i ne mutum yayi amma domin ba haya domin ba wali ko bacci ko makamantan irin wannan in ya zo shi in ya ci alwala to ba sai ya fidda huffi ba sai ya shafa akai to sai wasu malamai kamar Imam Shafi'i da Imam Malik rahimahumullah sai suka ambaci cewa in har ya zo da waccan qira'a qira'ar da tazo wa arjulkum to za ta tafi kenan a bisa wan ma'ana wallahu ta'ala a'lam to kaga ana waje idan muka kula sai mu ga abubuwan duk sun fita ajibabbun alwala an wajen sun fita na farko an ambata mana niyya mun fahimce ta a farkon aya hadithan zuwa Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci at-tasmiya in an dauke shi a matsayin haka sannan an ambata mana wankewa fuska an ambata mana wanke hannaye an ambata mana shafar kai an ambata mana wanke kafafu guda nawa muka samu mun samu guda shida to sannan sai malamai kuma suka hararo tartibi tartibi bainal a'dha, jerantawa kamar yadda aka fadan na shi wajibi ne. To ta ina suka gano wannan abu? Malamai sai suka ce yadda Allah ta'ala ya jeranto aikin, amma sai ya karance wanke kafa shi ne a ƙarshe, kuma gashi zai zo shi ne da hukumin nasb, amma adafin nasa sai ba a yi kai tsaye a jerantawan an kawo an ce fagasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa arjulakum ila alka'baini wamsahu bil usikum, sai ba fada haka ba. To don ashe kenan sai zamanto yadda aka bujiro da wato masfar ra'si ar-ra's al-mamsuha, wato sai aka kawo shi bainal aidi wa rujlaini al-maghsulain, kaga sai zamanto kenan yana wajabtar da me, yana wajabtar da tartibi. Allah sai an gane bayanin. To wannan jawabin da yadda ayan tartibin yazo shi, sai aka bujiro da abin da yake majrur, wanda yake ko mamsuh, amma tsakanin wanda suke da nasba an yi adafin wancan akan wancan, amma sai aka bujiro da shafar kai a tsakanin wanda kuma shi majrur ne ba mansubi ba. Wannan yake fa'idantar da cewa ashe tartibin wajibi ne, haka Allah yake so a yi shi, kamar yadda kuma aikace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya aiwatar kenan. Allah ya sa mu dace. To da haka ashe tartibi shi ma wajibi ne. Mutum ba zai zo shi alwala ya ce zai fara da wanke kafafu ba, dan ba haka Allah ya jera ba, ya ce zai raba su. Na'am, ai ma'ahuma ko kama bayyana ta sunna mala ya ce wa huma al-azmani an-na'itani fi kulli rajulin, wato al-ka'bayn su ne waɗansu ƙasusuwa da suka burluko a jikin kowace kafa, kowa ya san gidan sawu, inda mafsalis saki wal qadami, a inda kwabri da kuma dudduge suka rabu. Wal faslu bainal aidi wal arjul maghsula, rarrabewa da aka yi tsakanin hannu da kuma kafa, waɗanda ake wankewa bir ra'sil mamsuh, da kai wanda ake shafa, yufidu wujubat tartibi fi taharatil a'dha, shi yake wajibantar da cewa ashe jerantawa wajen abin nan wankewa gaban alwala wajibi ne. Wa alaihi shafi'i, haka imamu shafi'i ya nuna wajibi ne tartibi, wa huwa inda malikin sunnatun, amma imamu maliki na cewa tartibi sunna ne, amma zahir tartibi wajibi ne shi, Allah shi ne mafi sani. Malai ya ce wa yunkhadhu min sunnati wujubun niyyati fihi ka ghayrihi min al-ibadat, kuma za a rike wajibcin watan niyya daga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda yake wajibi a dukkan sauran ibadu ma. Wato sunna din da ta zo ta da Allah ta'ala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa, yana karfafa abin da yazo ne koyayyen hukunci wanda malamai suke istikhrajin sa a karkashin idza qumtum ila salat, kaga ana wajen kai tsaye aya ta yi magana akan niyya. Wancan hadisi hadithin Umar ibn al-Khattab karan karfi yayi akayin wannan mas'ala. To shine malamin yake ambatawa anan wajen, yace wayu khabu aidan taqdimu ghaslil yadayn wal madmadah wal istinshaqi wal istinthar, kuma har ilau ana fahimtan gabatar da wanke hannaye, hannaye nan a wanke su kamar yadda zo cikin hadisin Abu Hurairah wanda muke ishara gare shi a baya, wal madmadati da kurkuran baki, wal istinshaqi da shakarwa, wal istinthar da facewa, wa wurudi mashi ra'si da kuma dawowa da shafar kai, wa mashi al-udhunai da kuma shafan kunnuwa, wa raqabati da shafan wuya a wani mazhabin, wa tajdid da ma da sabunta ruwa a gare su a wani kaulin fi sunnati a cikin sunna. Ina cewa wani kaulin ne, ba masala fiqihu bane, ballantana ayi ta bayani mai tsayi akai. Wa in kuntum junuba, Allah ta'ala yace to idan kun kasance kuma kuna da janaba ne, yanzu an koma can bayani idza qumtum ila salati, shi yasa aka ce hadafi karami, alwala kace ta lalace, ka tashi zuwa ga sallah, to ga abin da ake so kai alwala. To amma idan kun tashi zuwa ga sallah kuma wa kuntum junuban, alhali kuma a lokacin kuna da janaba ne, me yake bukata ku yi? ai bil hadafil akbar wato kun san babban hadafi janaba ta same ku fataharu at-taharatu ana nafi wanka al-iktisal fataharu to ku wanka ai fagtasilu wato kuje ku wanka lokacin sallah yayi janaba tana tare da kai ko kuma lokacin sallah yana gabatowa kana son kintsawa domin sallah ga janaba tare da kai to abin da zaka yi wanka shine kawai yake bukata ka je ka wanka kada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin hadisi yana yi wannan karin kyautata abin ne amma da mutum zai yi wankan ba tare da alwalan ba wankan sa yayi kuma yanzu abin da aka ambata maka a aya wasu na sai su kaga suna yin tambaya shin malan alwalan da ake yi nayi alwala kuma kafin na gama wankan abin nan ko kuma kafin na fara wanka sai bawali ya same ni na yi bawali ya matsayin wannan alwala to ai alwalar ba ita ce ta saka ka yin sallah da ba ita ce ta halatta maka yin sallah ba lokacin da kai alwala mutum ya zo zai wankan janaba da janabar a jikinsa ko babu ya sa gabansa sai ya yi alwala da ya gama alwala shin janabar ta kau ko tana nan tana nan yanzu me yake kau da janabar wankan naka ita alwalar ba a matsayin ita take halatta maka yin sallar ba abinda ke halatta ma sallar shi wankan ne ashe da za ka yi alwalar kuma sai larura ta sa ka yi bawali ka wanke kuma ka yi wankanka to ya halatta kuma ka je ka yi sallar domin abin da ake ambata wa in kuntum junuban sai aka ce fatahharu shi wankan ke sanyawa kai sallar yadda idan yanzu ka tashi zaka yi sallah alwalakka ta lalace saboda kai bawali ko ka tsuguno ko kai iska ta fita sallan alwala ta baci mutum zai je shi je yayi alwala to haka nan idan mutum yana da janaba idan ya je wannan wankan shikenan wannan wankan shine yanzu ya halatta masa abinda alwala ke halattawa mun fahimta amma wankan yana lalacewa da abin da ke lalata alwala duk wani abin da ke lalata alwala to zai lalata maka wankan ma'ana ita alwala yanzu in ta lalace ai ta shiga tsakaninka ne da yin waɗansu ibada kaman sallah kaman tawafi to haka nan shi ma wankan idan har mutum kana aiwatar da wani abu wanda yake bata alwala to yanzu ya sha makance tsakaninsa da yin sallah ko yin tawafi amma ba wai janaba ce ta sake dawowa ba yanzu shi ma idan zai saki alwa in zai yi ibada ta sallah ko tawafi shi ma sai ya koma wancan idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum sai ya koma kan wannan mas'alar to nan Allah ta'ala ya ce wa in kuntum junuban fatahharu kaga bangare na biyu ke to sai ya koma kan kuma na uku wa in kuntum marda idan kuma kun tashi zuwa ga sallah ba ku da alwala amma kuma kuna cike rashin lafiya maradan yadurruhul ma wajen jinya wanda taba ruwa zai cutar da ku imma ya kara jinyar ko kuma ya jinkirin warakarta ko wala Allah ma taba ruwan zai iya sabbaba maka jinya zai iya sabbaba jinya aw ala safarin ko kun kasance a halin tafiya ai musafirin kuna halin matafiya babu wadataccen ruwa a wajen ku wanda za ku yi alwala da shi ruwan da kuka yi guziri na sha zai karanta sosai aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti ko kuma lokacin da kuka tashi za ku je ku yi sallah ɗayan ku ya dawo daga tsuguno ya je yayi ba haya ai ahadafa wato mutum yayi hadafi kenan hadafan asgar karama hadafi bi khuruj gha'idin aw bawlin aw rih'in ko dama gha'idin ne ya fita ko kuma wali ko iska aw lamastumun nisaa ko kuma kuka shafi mata me ake nufi da lamastumun nisaa malan nan sai fassara shi yadda malikiya ta fassara ai bi kasadi taladdudi wato kun shafi jikin mujarradin al-lamsu yake nufi mutum jikinsa ya taba jikin mace da nufin ya ji dadi ko bai samu dadin ba awajattum talazzuzan bighair qasdin ko kuma kun shafi jikin ba da nufin jin dadi ba amma sai kuka ji dadi aifa naqattum at-tahara bi sababi zalik wato alwalakku sai ta lalace a dalilin wannan mana ya fassara shi a wannan to amma zahirin abin da lamastumun nisa yake nufi ana nufin jima'i ne haka Abdullahi dan Abbas ya fassara aw jama'tumun nisa wato kuka yi jima'i da mata eh dangane da mas'alata nikahut tafwid da Allah subhanahu wataala yake magana cikin suratul baqara yace la junaha alaikum idza talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafarridulahunna fariida babu laifi a gare ku idan kuka saki mata ma lam tamassuhunna matukad dai ba ku shafe su ne ake nufi da allamsu anan ba ku yi jima'i da su ba shine abin da ayat take nufi ana magana kan nikahut tafwid irin auren da ya halatta a shari'a a daura auren amma ba a mace sadaki ba sai kowalla mata sadaki cewa daga baya za a yarjejeniyar sadaki nikahut tafwid duk sauran sharuɗa sun cika sadakin ne ba ambata ba to da Allah zai ambaci hukuncin sa a cikin alqur'ani a abin nan suratul baqara kuma mutun yayi nufi a irin wannan yanayin kuma zai samatar to menene a kansa to kaga dai shahidin shine la junaha alaikum idza talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna ai matukar ba ku yi jima'i da su ba dan haka anan ma aw lamastumun nisaa yana nufin jima'i ne kada tsammata nan ambaton da aka yi daya ne da na baya da aka ce wa in kuntum junuban mabambanta ne janaba za ta iya samun ka ko ba kai jima'i da mace ba ko ba haka ba mutum zai iya mafarki kaga shikenan jima'i abin nan janaba ta same shi to na ana fadan mujarradin ismul jinsin ne junuban nan kuma aw lamastumun nisa muta idan mutum yayi jima'i to a irin wannan yanayin shi ma gudanawa aka kirga an kirga guda uku ne ko hudu ko wa in kuntum marda bakku da lafiya jinya wadda rashin lafiya zai iya samun ku idan kuka ta ruwa ko kuma jinkirin waraka ko kuma jinya ta yi siraya aw ala safarin ko kuna halin tafiya ruwa guzurin kadan ne a wajen ku aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti ko kuma alwalad din ku ta lalace aw lamastumun nisaa ko kuma kun yi jima'i a irin waɗannan yanayi falam tajidu ma'an amma ba ku samu ruwa ba ba duka yanayi hudun ake nufi ba yanayi uku su ko da ruwan an rangwanta muku shine mai wa in kuntum marda ko da ruwan aw ala safarin ko da ruwan amma bai wadace ku ba wanda ake magana akan sa falam tajidu ma'a guda biyun karshe aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisa to shine aka ta'allaka sharadin sa falam tajidu ma'an ba ku samu kuma ruwa ba to aka ce fatayammamu sa'idan tayyiba to sai ku dumfari watan digire at-tayammum yana nufi al-qasdu ne at-tayammum al-qasdu to sai zamanto sai ake amfani da shi wannan masdarin ya koma tamkar fi'ilin wato sai aka ce at-tayammum wato kenan wannan bugan ƙasa da za ka yi ka shafa jikinka sai sunan ya zamanto nata amma at-tayammum yana nufin al-qasdu ne ai fatayammamu shi yasa nan malama ya fassara ce uqsudu wato sai ku nufaci sa'idan bigire dayiban wanda yake mai tsafta mai tsarki sai ku taimama eh wa huwa kullu ma sa'ida ala wajhi al-ardh shine duk abin da ya bayyana a ban kasa duk abin da ya bayyana akan kasa inda na charali haka yake akan shikenan yanzu misali in ka samu kanka a can kasar turawa inda snow yake zuba ka san snow din idan ya zuba sai ya daskare ya koye komai kana halin tafiya a wannan yanayin wannan din zaka buga kai taimama dan shine abin da ya bayyana akan kasa eh fatayammamu sa'idan tayyiba sai ka nuface shi kawai sai kai dutse ne a wajen haka zaka yi kanwa kanwa ne jar kasa ce tsakuwa ne rairayi ne haka zaka yi shi zaka taba sai ka yi taimamataka wato wa huwa kullu ma sa'ida ala wajhi al-ardi min ajza'iha daga sassanta ma damat ala hayatiha matukar yana kan siffarsa da Allah ya halicce shi wallam tughayyiru adamin kin bibin dan adam bai canja ba ba ji an kokkona an yi wani abu aikin dan adam ya jirkita shi ya zamanto suminti ko yayi kaza ko yayi kaza to suminti da muka ambata yanzu idan mu ce ya samu kansa a kulla cikin gida gida ya kulle kuma ba san ina yake ba kuma ya rasa ta inda zai fita kuma ko ina a shafe yake kuma lokacin sallah ta yi kuma ba shi da alwala nan din zai taba sai ya taba nan din shine bayyana masa mun gane ko sai ya yi shi a bisa larura ba akan yanayinsa da Allah ya halicce shi yake ba amma shi din zai taba ya taba shi ne ta'abbudiyyan saboda an ce fatayammamu sa'idan tayyiba sai shafa shikenan sai alwalarsa wallahu ta'ala alam to Allah ta'ala yace famsahu biwujuhikum wa aydikum sai ku shafi fusakenku ku shafi hannayenku minhu daga gare shi nan malai yace ma'al milfaqaini tare da marafiqai domin a fassara malai yana bayani ne yafi karfafa janibin malikiya to malikiya sun tafi a kayan cewa haddana kaga nan dai an nuna maka halacci a irin wannan yanayi zaka iya yin taimaka don haka kamar yadda muka ambata waɗancan guda biyu ba a ta'allaka nasu halaccin yin taimaka da sharadin samun ruwa ba majinyaci ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura saraya sariya sun tafi yaki ɗaya daga cikin su an masa rauni a kansa kansa ya faffashe inda aka masa raunuka suna dawowa sai kuma janaba ta same shi kuma ana sanyi mai tsanani sai ya tambayi mutanansa wanda suke tare ya ce yaya lamari na ga janaba ta same ni menene abin da zan yi sai suka ce a'a ai mu ba mu san wani abin da ya wajaba kanka ba sai wanka wayan kuntun junuban fa dhaharu Allah yace shikenan sai je samu ruwa sai wanka da ya wanka kuma wannan sai ya zama sanadiyan mutuwarsa labari da yazo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi bai ji dadi ba yace qataluhu qatalhum Allah yace qatalhum Allah bai annabi yayi mummunan addu'a kan su bane al'adan larabawa ne irin wannan lafazza sukan faɗa amma ba wai da gair qasdi du'a'in ba wai addu'a suka yi mummuna kan mutum ba ce takilatka ummuk la abalak qatalhum Allah da makamancin irin wannan al'adan larabawa ne suke faɗa su nuna inkari na abin da aka yi to don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai faɗa kai ce su suka kashe shi ala yasalu illam ya'lam me hana su tambaya in ba sani ba su bada fatawa a bisa rashin sani da jahilci fa inna shifa'a al-i su'al ai abin da yake waraka warakar jahilci shine kai tambaya to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inna ma yakfihi an yasna' bi yadayhi hakaza abin da ya wadace shi a wannan yanayi kawai yayi haka sai annabi ya kwatanta taimama ashe irin wannan yanayi idan ka samu jinya ko raunuka waɗanda ake tsoron idan mutum ya isti'mali da ruwa za a iya rasa rai ko za a iya yaduwar jinyar ko a samu jinkirin warakarta to wannan duka ya halatta mutum ya taimama ba sai sharadin samun ruwa ba ba ma wannan ba Amr ibn al-As hadithi ya inganta wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike su zuwa yaki suma kuma ana tsananin sanyi shi ma janaba ta same shi ana dawo kuma shine komanda sai yayi wa mutane sallah haka amma saboda biyayya ba su kimansa ba amma sun yi inkari ya za kai sallah ba kai wanka ba kai taimama kawai amma ba su fasa binsa ba kaga biyayya a musulunci kenan sai suka bi shi amma ana dawowa sai suka yi karasa wajen annabi annabi sai ya kira shi ya ce amr kai ne ke jagoranci a mutane da janaba a jikin kai ce ya manzon Allah janaba ne ta same ni kuma ana tsananin sanyi ni kuma sai in ji tsoro a wannan lokaci idan ne wanka khashitu an amut ina tsoron ya mutuwa kuma gashi wa kad qala Allah ta'ala wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima sai in tuna Allah ta'ala ya ce kar ku kashe kanku Allah yana tausayin ku ni kuma ina ga in ne wanka a wannan tsananin sanyin zan mutu sai manzo Allah ya murmushi to wannan da rayar da annabi yayi ashe annabi yayi me yayi takrir eh ya yadda ne ya tabbatar ai sunnar annabi tana tabbata ta sufofi hanyoyi guda nawa guda uku wasu malamai suka ce hanyoyi hudu to don haka annabi yayi takrir to shi ma sai ya zan ya tabbata ashe kenan ba sai kana da jinyar ba in ana fargaban samuwar jinyar to shi ma ya halatta kai jama'a wata rana za mu jama'a gadas ana tsananin sanyi ni kuma ni ne shugaban tafiya sai na fafa na ce ai sai mun tsaya mun yi sallah asuba aka ce ayi hakuri mun yi kusan agadas tafiya ake yi sai na ga gari yayi wasai na ce to fa idan muka kuskura rana ta fito mun fada laifi ma ubangiji na ce wallahi sai an tsaya yin sallah motoci hukunci duk a tsaya ni ne shugaban tafiya mutane na ta tura baki in ce sai an yi sallah haka ne ko aka fito na sa mutane a sahu sai ce wanda ba zai iya alwala bai taimama wasu suke alwala wasu suke taimama ina tsammani da wanda suke alwala ba su biyu ba ni kai na ma taimaman ne da gaske wallahi ana sallah jikin wani haka haka yake kar 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 ana cewa assalamu alaikum na karanta mana gajerun surorin na karanta alam na sharaha da wacce ce na manta wata wanda bata kaita ba ya sallah asuba ana sallamewa kowa ya koma mota to kaga irin wannan yanayi ba za ka tilasta mutum ka ce sai an yi alwala ba ya halatta mutum sai ya taimama saboda akwai cutuwa da za a iya samu ba fa sanyin irin namu bane fa gaskiya ba sanyin irin nan bane yayi bambanci da nan ina wajen ne to don haka Allah ta'ala ya ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu to malam ya ce wato ma'al mirfaqaini ko ya ce as-sa'id bi darbataini bugu guda biyu amma hadisin da ya zo da bugu guda biyu da'ifi ne kuma da shi ne wanda fatwar malikiya ce ijmali abin da ya tabbata shine wato shafa guda daya shine ingantacce wancan na bugu guda biyu imam malik ma ya kawo shi wasu malamai sun ba a fa hadisin kamar shaykh nasiruddin albani ma ya ce hadisi ne wanda yake da'ifun jiddan isnadin sa da'ifi ne don haka wanda ya inganta shine wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito hadithin wanda yake na Ammar ibn Yasir Allah ya kara masa yarda Ammar ibn Yasir ne yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike ni muna tafiya sai janaba ta same ni ne kuma yace sai na awwal ayan qur'ani ai hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan waj'ilat li al-ardu kulluha masjidan wa tahura to da haka yace fatamar waqtu kama tatamarwagu dabbatu tunda janaba ce ta same shi yace sai ne ta burgima a ƙasa kamar yadda jaki yake burgima shi a kaddara wasa amfanin da ruwa zai yanzu yayi burgima yayi ta burgima yayi ta burgima ai ya tsarkake jikinsa sai tashi ya sallah amma da ya zo shi sai ya gaya wa annabi yace ni fa ga abin da nayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace innama yakfika an taqula bi yadayka hakaza ai ka wahalar da kanka kai haka da hannayenka kawai ya wadatar sai annabi ya haka tabawa daya sai ya gyara sai ya shafi fuskarsa sai ya shafi iyanan banda nan iyanan hadisi ne ingantacce shi sai Bukhari kamar da malamai suka tantance riwayoyinsa shi tarjaman babin sa idan yayi anan fiqhun sa yake to kaga da zai kawo waɗannan hadisan da waɗanda sun kai kama da shi sai yace atayammumu darbatun wahida ko litayammumi darbatun wahida ga taimama ana yin bugu ɗaya ne wato bugu ne ake guda ɗaya to kaga anan wajen ya nuna cewa abin da ya tabbata ya inganta a cikin hadisai shine wanda ake yin bugu guda ɗaya ita taimama sauki ne da ita idan ka zo ka samu waje kai haka ba laifi idan har akwai waɗansu kirare da suka manna tunda fuskarka zaka shafa kai kakkade su ba wai so ake ka danko kasar ba ai hakan da aka ce kai kawai ibada ce ta debo kasa bata debo kasa ba dama ba ka cewa ka danko ba kawai hakan ake so kawai kai idan kai shikenan sai ka shafi fuskarka haka sai ka shafi hannayenka nan iya idan hannu shikenan taimama mata yi taimama ta gama to don haka yace Allah ta'ala yace ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min harajin Allah ba yana nufin ya sanya muku kunci bane ai dhikin bima farada alaykum min alwudu'i walghusl wattayammum ba yana ne mai kuntata muku bane game da abin da ya fallanta muku na yin alwala da yin wanka in janaba ta same ku da kuma yin taimama ba kunci Allah ta'ala yake nufi ya sanya muku ba walakin yuridu li yutahhirakum amma Allah yana nufi ya tsarkake ku ne min al-ahdafi wadh-dhunubi daga hadafi da kuma zunubai kamar yadda ya inganta hadithin manzo sallallahu alaihi wasallama cewa alwala tana kankare mutum laifuffuka eh duk lokacin da kai alwala ruwan da yake zuba yana wanke maka kananan laifuffuka da ka aikata tsakaninka da ubangijinka to Allah ya wajabta mana waɗannan ne domin ya tsarkake mu daga laifuka la'annal inqiyada yadullu ala al-iman domin lokacin da ka jayu ka aikata abin da Allah ya ce ishara ne cewa bawa yana da imani imani ke sanyawa yi kaza kuma sai ka aikata barkaza kuma ka bari kaga alqur'ani Allah ta'ala in ya sanya mana dokoki ya sanya dokoki yakan nuna cewa ya sanya ne domin ya saukaka mana ba dan ya kuntata mana ba ba wani abu shi yasa ya ce wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj ba sanya muku wani kunci a cikin addini ba ba wata ibada da Allah ya sanya wai dan ya kuntata wa bayin sa ko da kashe abin nan wanda ya zina ko mai aure ko yanke hannun barawo ko bulala da makamancin irin wannan da ake na haddi Allah ba ya sanya ne dan a azabta ba ya sanya ne saboda wata hikima ya sabi ne as deterrent sau da yawa zaka ga in bawa ya san za a yi kaza to ba zai yi ba yanzu don Allah idan mutum ya je shi ya dauki a ce waya ne mutum ya dauka wannan waya mutkacan mutum ya dauka sai ya rasa dungunsa kuma sai kaga wani yana tafiya haka da dungu me ya fara waya ya dauka to kaga ai za a samu barayin waya za su yi yawa ba za su yi yawa ba to kaga an samu zama lafiya to haka lamarin yake Allah ba ya sanya dokoki ne dan ya kuntata mana ba kamar yadda ya faɗa dangane da azumi yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin rangwame ne game da ku baya nufin kuntatawa game da ku وليتم نعمته عليكم كما دنيا تشكا مكو نعمة أكنك بالإسلام جايوا دكوكي أدليل المسلمين ببيان شرائع الدين يد الله تعالى يكي مكو بياني نال أمر الدين لعلكم تشكرون سما زاكو قولي من نعمة الله باتباع أوامره وجنب أمر نسا واجتناب نواهيه لكم نسانت أبن ديهانا والمحافظة على المواعيد da kuma tsarewa akan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya alƙawari game da ku sababin saukar wannan aya kamar yadda yazo cikin Bukhari ya rawaito watan an samu hadisi daga ummul mu'minina Aisha Allah ya kara mata yarda tace ana halin tafiya watana kuma gashi babu ruwa ana cikin wahala har ma wani mutum janaba ta same shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a bari a samu wani waje inda za a samu ruwa ya wanka lokacin wannan aya bata sauka ba sai abun wuyan ummul mu'minina Aisha ta karbo azo a wajen yar uwarta Asma'u sai fadi don haka sai tace ta koka wa manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace to ayar fa ana tafiya fa kombo fa jama'a masu yawa sai annabi yace duk a sauka abun wuyan Aisha ya bata za a je a nema mata shikenan sai aka sauka mutane sai suka fusata wadan sai suka fusata da abin da Aisha ummul mu'minin ta yi sai suka tafi wajen Abubakar Siddiq babanta shi bai san dalilin saukan ba suke cewa ala tara ma sana'at Aisha aqamat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wan nasa walaysa ma'ahum ba ya Abubakar kaga abin da Aisha ta yi ta sa manzon Allah ya sauka da mu a nan wajen mutane ma sun sauka kuma babu ruwa a gudu da za a samu a sha ko ayi kaza ayi kaza dan ka san su matafiya suna tsayawa ne inda dausayi yake dabbobi su sha su ma su yi guzuri don haka Abubakar Siddiq sai ya tafi wajen ummul mu'minina Aisha tace fa a tabani Abubakar ya zo ya dinga zargata ma'ana ya dinga gaya mata maganganu ta ce wa qala ma sha Allahu an yaqula ya ta fadan abin da Allah ma ya so ya fada ma'ana ita zaginta ai yasta ce yana muntsininta yana dukanta tace ta kasa yin motsi saboda a lokacin a cikin shema manzon Allah ya tada kansa a cikin cinyarta dubugun da Abubakar yake mata yana ta mata zukula yasta ce kin tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan wajen kuma babu ruwa me yasa yake haka irin misali haka ko yana kwamanta tace ta kasa motsi tana jin ciwon dukan amma ba za ta iya motsi ba dan tana gudun kar annabi ya farka ba ta son ta da annabi sai bayan da Abubakar yayi abin da yayi ya tafi tace waje Allah ya da'uni ni bi yadihi fi khasirati yana ta dukana da hannunsa a kwibina sai daga baya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a bacci kuma Allah cikin ikon sai ya kai ko malaika Jibril kuma sai ya zo da wannan aya sai aka samu rangwame mutane da suna cikin fushi wasu yanzu kuma sai kowa yana farin ciki a dalilin abinda Aisha ta yi ummul mu'minin yanzu gashi al'umma sun samu rangwame a kowane irin yanayin tafiya ashe in babu ruwa ya halatta kai taimama ashe in janaba ta same ka ma ya halatta kai taimama kana cikin irin wannan yanayi an samu rangwame ko ba a samu ba an samu rangwame a dalilin abin da ta yi to har ma sai ya zamanto wani ana ce da shi Usayd ibn Hubayr yana cewa ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakr wannan ba ita ce farkon albarkar da Allah ta'ala ya sanya a gidanku ba ya ku iyalan Abubakar wannan sahabi yake ambata musu yana yabo a kayan su to wannan shine sanadiyar saukan wannan aya kamar yadda ya inganta a cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya kawo ubangiji Allah ta'ala ya datar da mu zuwa ga abin da yake daidai wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana eh